أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باهك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 28 ذو الربيع الأول شكرا تدبر دري حدود 45 هجرية وندي داتي دشا أكو دواتن غوما شكرا تدبر 23 ميلادية zan mu ci gaba da karatun wannan littafi as-sunan na al-imam abi daud littafi mai dimbin albarka shi ma mafificin littafin da aka wallafa farkon littafin da aka wallafa cikin ahadisul ahkam dan makasudin abu dauda kowanne mawallafi da muka sani cikin magabata yana da wani makasudin shi yana da dalilin da yasa ya so wallafa wannan littafin shi yasa zaka ga ko cikin muqaddima ta su askari ta su muftasar da sauran zaga yana bayyana sababu ta'alif daga nan ne malamai suka samu malaman manhajul bahar suka samu daga magabata cewa asbabu ikhtiyarul mawdu ka faɗi sababin da yasa kake son kai rubutu bisa kan kaza to malamai suka gadar mana da wannan zaka kowanne ce a cikin muqaddima cewa wa ba'd fa innahu lamma kaza 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 lokacin aka zada harbe suka nemi amma su galibi su wani ne zai tambaya cewa su wallafa mishi to Abu Dauda da su Bukhari duk da su bu sai muqaddima da suka bayyana manhajus ba muslim shi kadai dogon muqaddima da sauransu amma su bu su war muqaddima ba suka bayyana manhajusu amma an fahimci wannan a cikin ta'amulun su a cikin bayanin su na wannan littafin to abinda da Abu Dauda ya nuhata shine hada ahadisul ahkam kuma cikin ahadisul ahkam shine na farko kamar yadda a cikin bu wannan al-tattawan da suka yi nuhaci hada sahihai as-sahihul mujarrad saraitaccen sahihi kawai wanda babu mai rauni a cikin Bukhari shine na daya to shi ma a wajen jama'a littattafan ahadisul ahkam shi ma shine na daya a cikin littattafan kutubul usul cikin kitabu salat muke zan mu tashi babu na 139 wanda yake cewa babun kaifa yada urkubataihi qabla yadai wannan shine darasi na 72 ina ga baban dake bayani cewa kaifa yada urkubatai yaya mutun zai aza abun gakin shi diga digan shi guyoyin shi nake so qabla yadai kahin hannuwan shi wajen sabka kenan zuwa ya kare ruku'u zai je zuwa ga sujada zai sabka zuwa ga sujada to yaya zai aje guyoyin kahin hannuwa hadisi na 833 al-imam yake cewa haddathana al-hasan ibn ali wa husain ibn isa qala akhbarana yazid ibn harun anba'ana shariku an asim an kulayb asim ibn kulayb kai an abihi an wa'il ibn hajar yake cewa qala yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada idan yayi sujada kenan idan sajada idza arada sujuda idan yana nihin yin sujada wada arkubataihi sai aza guyoyin shi qabla yadaihi kahin hannuwan shi kenan zai shi sujada sai aza guyoyin shi kahin hannuwan shi wa idza nahada idan zai tashi ya zabura rafa'a yadaihi sai ya daga hannuwan shi qabla rukubataihi kahin guyoyin shi wannan hadisin kenan abin da yake nuna mana yana nuni alama shuru'iyyat wad'u rukubatayn qabla al-laylayn wa rafa'uhuma inda an-nuhud qabla rafa'i rukubatayn yana nuni akan shar'antuwar aza guyoyi guda biyu kahin hannuwa guda biyu wajen zuwa sujada da kuma wajen tashi a daga su kahin guyoyi su hannuwa akan wannan jumhurin malamai suka tahi qadi abu dayyib ya kawo daga mafi galibin fuqaha'u haka ibn al-munzir ya kawo daga umar ibn al-khattab da nakhai da muslim ibn isa da sufyan as-sauri da ahmad da ishaq da ashabul ra'ay abu hanifa da daliban shi qala sai yake cewa bihi aqulu ni ma ita ce magana ta inji ibn al-munzir da ya kama ganganin shi hadisi na 834 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn ma'amar akhbarana hajjaj ibn minhal akhbarana hammam akhbarana muhammad ibn juhada an abdul jabbar ibn wa'il an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa zakara salata sai ya ambaci sallah qala sai ya ce fa lamma sajada yayin da ya sujada waqa'a ta rukubatahu sai guyoyin shi suka abku ilal ardi zuwa ga ƙasa qabla an yaqa'a kafahu kahin tafufukan shi sai su abku zuwa ga ƙasa kenan guyoyin shi suka kai zuwa ga ƙasa kahin guyoyin shi kahin hannuwan shi wajen zuwa sujada muna lura da kyau dai ko saboda mas'ala ce da ake sabani hannu zai fara zuwa ko kuma guyoyi za su fara zuwa haka wajen tashi wanda zan mu ga mas'alolin da malamai suka kawo قال حمام حمام يكي چو اخبرنا شقيق شقيق يابان لاباري يكي حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلتال هذا ده إرم ون وفي حديث أهدوهما أتكين حديث تنسي يكي چو أكبر إلمي ما في جرمان إلمينا أنه في حديث محمد بن جهادة يعني أتكين حديث محمد بن جهادة وإذا نهضى إذن يزابر نهضى على ركبتي سيزابر أكم غيوينش وأتمد على فخذه سيدوغر أكم تنيوينش kenan wannan in zai tashi zai zabura haka daga tashi sujera zai tashi amma nan kin shi zai dogara da shi da cinyoyin zai dogara ba ya dogara da ƙasa ba haka kenan wannan hadisin shine yake so abin nan ya bayyana hadisi na 1835 haddathana al-imam yake cewa haddathana sa'id ibn mansur akhbarana abdul aziz ibn muhammad haddathani muhammad ibn abdullah ibn hasan an abi zinad an al-a'raj an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za shi sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujada fala ya buruka da durkuso kama ya burkul ba'iru kama yadda raqumi yake abin nan durkuso wale za a yadehi ya aza hannuwan shi qabla rukubatahi kahin guyoyin shi ya aza hannuwan shi kahin guyoyin shi anan gurin al-imam azim abadi yake cewa kama ya burkul ba'ir ay la yadu rukubatahi qabla yadehi kada ya aza guyoyin shi kahin hannuwan shi kamar yadda raqumi yake aikatawa yace ya kwatanta wannan da durkusan raqumi tare da cewa shi hannuwan shi suke zuwa kahin guyoyin shi dan saboda guyoyin dan adam a cikin kafahuwa suke su kuma guyoyin dabbobi a cikin hannun suke shine abinda za a huta daga cikin shar fasara da ake ka a huta daga cikin sabani dan saboda akwai tubka da warwara cikin abin dan mutun bai nura ba da kyau anci wali yada kada yayi durkuso irin durkusan da raqumi yake yi kuma sai aka ce wali yada ayyadehi qabla rukubatai azza hannun shi kahin guyoyin shi alhali ko raqumin ma haka nan yake kenan kamar an ce maka kakkai irin na raqumi kuma sai aka ce kai kaza kuma kazakin da aka ce yadda raqumin yake yin ne kenan sai zama kamar akwai tubka da warwara sai ce abinda nan yake ciki ake huta daga iskali shine dan saboda guyoyi na dan adam a kafa suke guyoyi na dabbobi kuma a kafar gaba suke shine kawai yadda in an ce yaduhu shine kafahuwan kenan wa iza wada arkubatahi awwalan faqad shabaha al-ibl idan yasa guyoyin shi da farko to kamar yayi kama da raqumi ne wajen durkuso amsa anan gurin yace rukubatal insani fil insani wa zawatil arba'i duk dabba ma abuciyar kafa guda hudu to guyoyin ta fil yadaina a cikin hannuwan suke hannuwan wannan na gaba kaza fil mirqat yake cikin al mirqat na al imam al qari yake cewa wal qal qultu sai in ce al qawli bi anna rukuba rukuba abinda magana da malamai suke cewa wasu suke cewa guyuwa ta dabba ma abuciyar kafa hudu cikin hannu suke cikin kawahuwan ta na gaba suke abinda ke nuni akan wannan ingancin hadisin suraka yace saqat yada farsi yace kafahuwan doki na sun abin nan sun tarwade fil arda a kasa ma'ana sun nitsi hatta balaga tar rukubatayn he da suka kai guyoyi kaga yana nahi yace yada in sun ce hannuwa kafahuwan gaba na dabba suke nahi dabba ma abuciya kafa hudu an ce hannuwan ta ana nahi na gaban kafahuwan ta na gaban to kaga nan gurin sai yace sun raqumi na doki na ya nitse a cikin laka a cikin zancen shi yace har sai da kafahuwan shi na gaba sai da tubo ko ruwa ya kawo guyoyin shi kaga nuna cewa guyoyin a kafar gaba suke ingancin abinda malamai suka faɗa cikin hadisin hijira annabi wanda Bukhari ya rawaito shi anan ne zai bayyana mana cewa ita dabba ita guyuwa ta dabba ma abuciyar kawa hudu laysa kamilan la ya'qulu wa la ya'rifu ahlul lugha wanda suke malaman lugha ba za su gane wannan ba kamar yadda Shamsuddin Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cikin Zadul Ma'ad ya faɗa الإمام البخاري يكي تشيوا محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه با أي مش متابعة يكي بنساني بياجي حديثي لغا أبي زناد كوكوا دار قطن يكي تشيوا تفار دار ورديشي كريتا دوانا حديثي لغا عبد الله واندا أكا أمبتا منزر يكي تشيوا أكان أبند دار قطن يفا داكينا أكوي نزري با حكا بني yace akwai Abdullah ibn Nafi ya rawaito shi daga Abdullah daga Muhammad ibn Abdullah wanda Abu Dauda ya rawaito shi da Tirmizi da Al-Imam An-Nasa'i ta hadisin kaza haka yake cikin Nailul Awda na Al-Imam Shawkani rahimahullah yace hadisin Abi Huraira yana nuni akan cewa sunna ne mutun ya aza kunna wutan ne babu an fal yace sunna ne mutun ya aza hannuwan shi kafin gwiwoyin shi mun lura da kyau da masala hadisin abi huraira haka yake nunawa akan wannan al-imamu al-auza'i yattahi kenan in mutun zai je sujada daga ruku'u ya aza hannuwan shi kafin gwiwoyin shi su fara taba kasa kamar yadda dai muke yi yadda shi yahi watsuwa shi aka hi gani ana aikatawa in za ka sujada hannuwan su fara zuwa ba gwiwoyin ba to wannan shine fahimta ta al-imamu al-auza'i da malik da ibnu hazm da ahmad cikin wata riwaya hazumi yake cewa an rawato daga auza'i yake cewa na tarda malamai da dama suna aza hannuwan su kafin gwiwoyin su ibnu abi daud yake cewa wannan ita ce maganar malaman hadisi wannan hadisin kuma yahi karhi gami da hadisin wa'il wanda aka ambata dan shi yana da shahid wanda ibnu khuzaimah ya huddo shi ya inganta shi bukhari ya ambace shi a matsayin mauqufi kuma ta'liqan haka hafiz ya ambata ibnu hajar cikin bulugul maram ya huddo shi da rukudi ne da sanadi kyakkyawa hasan hakim ya huddo shi cikin mustadrak marfu'i cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada yad'u yadayhi qabla rukubatay annabi idan zai sujada yana aza hannuwan shi kafin gwiwoyin shi dan mas'ala ce da kowanne bangaren hadisi ya tabbata shi yasa ake sabani yace kuma wannan yana kan sharadin muslim kenan nan abinda zai hudda daga sabanin shine kowanne hadisin a duba shi a ga mafi inganci kowanne mai inganci ne a duba a ga mafi inganci da wanda yahi mutaba'at da shawahid hafiz ibnu sayyidin nas cikin hadisan aza hannuwa kafin gwiwoyi yace su suka hirin jayi hannuwa a fara aza su kafin gwiwoyi yace ya kamata ya kasance a hadisin abi hurairah ya shiga cikin wannan sunan tirmizi na sahih marwaitan shi sun kubuta daga dukkan wani abun suka idan aka ce al-imamu al-khattabi shi kuma ya ce hadisin wa'il yahi tabbatuwa game da hadisin abi hurairah dan yana da shahid daga hadisin asim al-ahwal daga anas yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuya da kabbara yace lokacin ina gani guyoyin shi suka rigayi hannuwan shi wanda dara kudni shi kuma kenan khattabi ya rija yadda wannan na abi hurairah saboda wannan shahir din da yake daga asim al-ahwal daga anas yace da hakim da bai haki sun hudo sun ce yana kan sharadin bukhari da muslim yace kila sai a ce maganar da aka faɗa akan hadisin abi huraira bata hi karhi ba gami da maganar da aka faɗa akan wa'il ibn hajar nan gurin kowanne hadisin cikin su yana da maganar da aka faɗa daidai kuma sukar da aka ma wancan irin ta aka ma wannan amma shahir kin da ya ambata na asimul ahwal daga anas bai haki yake cewa abul ala ya kadaita da shi shi kuma majahuli ne dara kudi ne yake cewa abul ala ya kadaita da shi ibnu isma'il daga habs da wannan sanadin yace amma hakim mun san tasahulancin shi shahararre ne idan aka ce wasu sun ce lalle karshen hadisin abi huraira ya juyar ma marawaita abinda ake nihi dan kamar ya ce mutun ya aza guyoyin shi kayin annin shi sai a ce mishi ba haka bane idan aka bude wannan kofar lam yabqa itimadu ala ruwaya ba za a samu dogaro ba akan ruwaya da kasancewa ta mai inganci ce idan muka dauki wannan hujjar mu ce dalilin ta zamu rusa hadisin abi huraira kowa ma in yana so sai ya dauki wata ruwaya sahihiya ya rushe wani bangare na ra'ayin shi yace to wacce ta inganci yace ba za a bude wannan kofar ba yace in muka ce Abubakar ibn Abi Shayba ya rawato daga Muhammad ibn Faddal daga Abdullah ibn Sa'id daga kakan shi daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yayi sujada ya fara da guyoyin shi kafin hannuwan shi kaga umarni ma nan yazo yace kada yayi durƙuso irin durƙuso na raƙumi wannan ruwaya tana nuni akan juyawar sha'anin da aka ambata an rawaito daga Annabi kuma abin da ke nuni game da haka kuma ya dace da hadisin Wa'il ibn Hajar Ibn Abi Daud yake cewa hadisin Yusuf Ibn Adi ya ba mu labari da Ibn Fudayl daga Abdullah Ibn Sa'id daga kakan shi daga Abi Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sujada yana fara da gwiwoyin shi kafin hannuwan shi sai aka ce cikin kowace ruwaya guda biyu akwai wasida ta Abdullah Ibn Sa'id wanda ya hayal qadan ya raunana shi Abu Ahmad al-Hakim malamin Hakimun Naisaburi yake cewa zahibul hadis shi wannan Abdullah Ibn Sa'id kin ba a amfani da hadisin shi Ahmad ibn Hanbal yake cewa munkarul hadis matrukul hadis Yahya ibn Ma'in yake cewa laysa bi shay wa la yuktabu hadisuhu ba kowa bane shi ba a rubuta hadisin shi Abu Zur'a yake cewa da'ifun la yaqifu ala shay bai san komai ba cikin sha'anin hadisin ji Abu Zur'a Abu Hatim yake cewa Allah mishi rahama wannan mubalaga ce ta abin nan malaman hadisi laysa bi qawi bai da karhi cikin hadisi Ibn Adi yake cewa mafi yawancin abin da yake ruwaitawa bayyana fahimar lidafi ma yana da rauni shi kyarara ya huto hili bas nuni akan juyewar abin da aka faɗa. Idan aka ce hadisin Abi Huraira da Ibn Umar an shahi su da hadisin da Ibn Khuzaimah ya huddo ta hanya Mus'ab Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas daga baban shi yace mun kasance muna aza hannuwan mu kahin guyoyin mu in za mu sujada muna aza hannuwan mu kahin guyoyi sai aka umarce mu cewa yanzu mu rika aza guyoyin mu kahin hannuwa sai Hazumi kenan wannan sai mu ga cewa wannan aza hannuwa da farko su ne ake yi daga baya aka shahi cewa a farka aza guyoyi to sai yace Hazumi yace matsalar a cikin sanadin shi akwai magana da mafafuzi ne da sai a ce yayi nuni akan nasakh akan shahi sai dai kash mai rauni ne yace mafafuzi ba za a yi amfani ba da shi ya zama a wajen nasakh kaida ko ta nasakh sai hadisi sahihi ba a cewa ka zaman sufi ne ko wannan ya shahi wannan sai da sunasi shahi tabbatacce wanda bayyana rauni ko daya subutul hadisi yana daga cikin sharadin shi hadisi na gaba na 836 matsala ce da take da didarta da matsala bata da matsala amma a babin ilimi ana son komi a hade shi da hujjojin malamai da abin da suka tahi akai mutun ya fahimci abin da kyau haddasana Qutaybah bint Ibn Sa'id akhbarana Abdullah ibn Nafi an Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan an Abi Zinad an al-Araj qala yake cewa qala rasul daga Abi Hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya amidu ahadukum dayan ku zai yi dogaro fi salati cikin sallar shi ya buruku ka yirdurkuso fa ya buruku kama ya buruku al-jamal ya yirdurkuso kama yadda raqumi yake durkuso kenan kaga wannan suka ce ake ga mai wannan mai yin irin wannan siffar khatabi yake cewa Allah mashi rahama malamai sun yi sabani a cikin wannan mas'ala galibin malamai sun tahi akan cewa mutun zai aza guyoyin shi ne kahin hannuwa wannan kuma shi yahi sauki ya aza guyoyi kahin hannuwa wannan shi yahi sauki da jin tabshi gami da masallacin kuma shi yahi bi shakal wa ra'ayil an yahi kyan gani kuma da ganin ido Malik yake cewa yadda uyadai ya aza hannuwan shi kahin guyoyin shi haka Auza'i ya faɗa yace ina zatan sun tayi akan hadisin Abi Hurairah da aka ambata a wannan baban hadisin Wa'il ibn Hujr yace shi yahi tabbata an ji al-Imam al-Khattabi wasu daga cikin malamai yace sun yi zai raya cewa wai shahihi ne amma an rawaito wannan daga Salamah ibn Kuhail daga Mus'ab ibn Sa'ad yake cewa sai kawo wancan hadisin da muka gabatar ya gabata magana akan shi in ji al-Imam Azim Abadi nakaice dai mas'ala ce da malamai sun yi dogon sabani akan ta Ibn al-Munzir yake cewa malamai sun yi sabani a cikin wannan babi cikin su akwai wanda yake gani Ibn al-Munzir mai al-Awsat a cikin wanda yake ganin cewa mutun zai aza guyoyin shi kahin hannuwan shi akwai Umar dan Khattab kuma da wannan magana ce ra'ayin Imam an-Nakhai da Muslim ibn Yasar da Sauri da Shafi'i da Ahmad da Ishaq da Abu Hanifa da daliban shi da malaman Kufa wasu jama'a suka ce mutun ya aza hannuwan shi kahin guyoyin shi wannan kuma magana ce ta Malik Auza'i yake cewa na gamu da mutane da dama suna aza guyoyin hannuwan su kahin guyoyin su haka aka rawaito daga Abdullahi dan Umar ya ambato sauran sabanin da aka ambata can baya babe na 140 yace babun nuhudu fil fardi baban dake bayanin zabura a cikin raka'ar da ta zama daya daya ce abin da yake nuhi al fard wata raka'a da ta kasance mara ce daga daya zuwa ta biyu ko kuma daga ta uku za a je ta hudu kenan ita ce al-fard hadisi na 800 nan yana nihin ne mana bayanin jilsatul istiraha Allah mashi rahama da jin kai babe na hadisi na 837 yace haddasana musaddad akhbarana isma'ili an ibn ibrahim an ayub an abi kilaba yace ja'ana abu sulaiman malik ibn al-huwairis yazo mana ila masjidina zuwa ga masallacin mu yace wallahi inni la usalli bikum wallahi ina salla da ku ma uridu salata ba salla nake nihi ba walakin ni uridu an uriyakum ina so in nuna muku ne kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ya naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla yana nihin at-tarbiya bit tadabiq ya koyar musu abin ta huskar ganin ido a aikace qultu li abi kilaba qala sai ce nace ma abu kilaba kaifa salla ya yake salla to ga ya muni yace misul salati shaykhina haza irin sallar wannan malamin namu yana nihin Arum ibn Salama shine liman kinsu ya ambata cewa izara fa ra'asuhu min as-sajdatil akhira idan ya dago kanshi daga sujjada ta karshe fil raka'atil ula a raka'a ta farko ka'ada sai ya dan zamna summa qama sannan sai ya tashi kenan jilsatul istiraha kamar yadda muka yi magana nan gurin hadisin yayi nuni akan shar'antuwar jilsatul istiraha wanda aka sani wanda wannan al-Imam Shafi'i yayi riko da ita da wasu ta'ifa jama'a da dama daga cikin malaman hadisi daga Ahmad Shiruwa ya bi akai al-Imam al-Khallal dalibin shi ya rawaito cewa Ahmad ya komo zuwa ga magana shi bai ya ga cewa ba musta mafi yawancin malamai bisa dauke ta a mustahabbi ba Bahawi yayi kawa hujja da hohintuwar hadisin Abi Humaira daga gare ta dan saboda ya fada da lafazin ce faqama wa lam yatawarrak ya tashi bai tsum zamna ba Abu Duda ya rawaito shi shima ce amma yayin da muka yi sabani ihtamal an taqwa an yakunu ma fa'alahu fi hadis Malik ibn Hurus li illatin kanat bihi tana yiwa idan muka yi sabani sai a ce tana yiwa a cikin hadisin Malik ibn Hurus ya zamana ne yayi wannan dan zaman ne saboda rishin lahiya ko wata illa da yake da ita wa ba wai wadan abin yana daga cikin sunnar sallah ba shi yasa wanda suka tahiyya haka suke cewa wanda ba su ganin je su tar istiraha sannan sai ya karfafa da cewa da a ce makasuda ce da shar'antuwata da an kawo mata zikiri sanan cewa suka yi wanda ba su ganin cewa mustahabi ne je da tar istiraha suka ce da mustahabi ce to da an kawo zikirin da ya kamata a yi a cikin ta dan mun san sallah babu wani motsin da bai da wani zikirin shi suka ce da a ce makasuda ce li zatiha da niyya aka yi ta ba matsala bace ta sa aka yi ta to da sai a kawo mata wani zikirin ta yace sai dai kuma nan gurin abinda za a biyo baya kaga hujja kamar ta samu shiga yace sai dai abinda za a biyo baya akan wannan ɗan wannan magana a ce musu asali shine cewa babu illa yace dan saboda Malik ibn Huwair shi ya rawaito hadisin cewa sallu kama ra'aytumuni usalli da a ce annabi dan rishin lahiya yayin wannan jisatul istiraha da shi Malik ibn Huwair shi zai bayyana idan ku muka bude kofar cewa kowa in zai ka hujja ce mai yiwa kaza ne mai yiwa kaza ne sai a rushe sunnoni masu yawa yace shi ya kawo mana siffofin sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kawai mu dauke shi cewa siffa ce ta sallah ba cewa dan annabi bai da lahiya yayi shi ba yace sai su hujja da hadisin Abi Humaira al-Mazkur wanda aka ambato yana nuna akan rishin wajibtuwarta sai su ce hadisin Abi Humaira da kawo siffa sallah bai ambaci ba jilisatul istiraha to kuma sai a ce musu ai dama ba an ce wajibi bace ana magana cewa mustahabbi ce kenan dan wancan bai ambace ta ba matsala bane kamar yana ganin cewa barin nata li bayanil jawaz dan a nuna cewa an barin nata ma mutun yayi ya halitta yace wanda ba su ganin cewa jisatul istiraha mustahabbi ce sun yi riko da hadisin da annabi ke cewa la tubadiruni bil qiyam wal qu'ud fa inni qad badantu kakku rigaye ne da tsayuwa da zama dan saboda ni jikina ya riga ya tsuha kenan suka ce wannan hujja ce ta sa annabi yake jiyata istiraha dan bayan ya riga ya tsuha ne sai yayi nuni akan cewa annabi yana aikatawa ne saboda wannan sababin to ba a shar'anta ba wani yayi haka sai in ya kasance shi ma tsoho ne ya tsuha sosai zabura tana bashi wahala amma zikirin da aka kawo ke bantacce a cikin jiyatul istiraha sai a ce musu abin da ya sabatta da zikiri dan dan zama ne takaitacce sosai bai yadda wata jumawa da har ya buƙaci a yi mishi zikiri wanda aka shar'anta dan saboda tana daga cikin jumla ta tsayuwa daga cikin wannan ma'ana shine mai sujada zai aza hannun shi da guyoyin shi da kan shi dan bambancewa ga kowane kowace gaba ya azata to haka ya kamata wajen jiyatul istiraha batta da wani tsawon da har za a ce to me yasa ba a mata zikirin ta ba hadisi na 838 yake cewa haddasana Ziyad ibn Ayyub akhbarana Isma'il an Ayyub an Abi Kilab yake cewa ja'ana Abu Sulaiman Abu Sulaiman ya zo mana shine Malik ibn al-Huwairis ila masjidina zuwa ga masallaci mi yace wallahi inni la usalli na rantsi da Allah ni ina yi muku sallah ma uridu salata ba sallan nake nihi ba mu ga yadda suka ba sallah muhimmanci da daraja da kimarta ba sallah yake nihi ba kawai hada su su yi tsaye su kalle shi yadda annabiyan musu sallah su yi musu gaban su su gani yace walakin ni uridu an urikum sai dai ina so in nuna muku kaifa kana tarsa kaifa ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naga manzon Allah yana sallah qala sai yace fa qa'ada fi raka'atil ula sai zamna a raka'a ta farko hina rafa'a ra'su min sajdatil akhirah sai lokacin da ya dago kanshi daga sujada ta karshe hadisi na 839 al-imam yake ce haddathana musaddad akhbarana husaym an khalid an abi kilaba an malik ibn al-huwairis annahu ra'a nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa shi yaga annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi witrin min salatihi in ya kasance cikin marace daga sallar shi lam yanhad ba zai zabura ba ta yi sauye kaidan har sai ya daidaita a zamane can baya ya kawo cewa a tafarko to nan gurin ba tafarko ba kadai kawai fi witrin min salatihi kenan da tafarko za a ta biyu da ta uku za a ta hudu sune suke da wannan jisatul istiraha din hadisin na a kabbara da ita kake kana fara kabbara daga gare ta kuma har ta meke zuwa har zuwa tashin ka zaman bai da wani tsawo haka mai da aka hada cewa har ya kai inda zaka wani zikir kabbara a kare ta a cikin shi kawai wani dan zamani wanda bai wuce ba in kai haka kai haka kame ki amma bai da wani dan lokacin shi kwarai takaitacce ne yace hadisin abi huraira inji azim abadi yace tirmizi ya huddo shi kuma ya rawana nashi dan cikin shi akwai khalid ibn iyas tirmizi bayan ya huddo shi yake cewa khalid ibn iyas da ifin inda ahlul hadis akan akaddara cewa ya inganta asar sun inganta anan gurin to babu cin karo da juna akan cewa jirisul istiraha sunna ne dan saboda barin da annabi yayi cewa bai yi ba ba hujja bane ba akan cewa annabi alaihi salatu wasalam bai yi ba wannan jirisul istiraha kin a wannan hadisin ma da a wannan sufar sallar da aka kawo ma da ma dai a wata sufa an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan a wannan wanda bai yi ba yana nunin cewa halacci yace ana kore ta a cikin wasu halaye dan saboda kawai yana nunin cewa ba wajibi bace haka nan yadda wasu daga cikin sahabbai suka bar jiratul istiraha busiyita ba bayyanu ne akan suka sunnantuwarta dan sun bari ne dan nunin cewa dama ba wajibi bace kenan barin wane kamar yadda dai aka sani a cikin shari'a ba a aiki da ba za ana gabatar da hadisin hada gami da hadisin da ya kasance na aiki ne kana yiwa wanda yake aiki da kaza ko malam wani da yake aiki da kaza ko sahabi wani da yake aiki da kaza yana da hujja yana da dalili an tambaye shi tana yiwa ma yace illa gare shi amma magana da ya fada abin da ya rawaito shine hujja al hujjatu li rawi fi ma rawa la fi ma fa'al hujja gami da marawaici akan abin da ya rawaito ake aiki ba abin da ya aiki ba na zan mu takaita abin da muka fada daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah ma gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi